Relative to March 2022, this indicates a 4.2 percentage point inflation rate higher than the rate that was recorded in March 2022.
Professor Kobuna Anum kenan masanin kididigar gwamnati ya ce yawan hauhawar farashin kayayyaki tsakanin watan Maris shekara 2022 da Fabrairu shekara 2022 ya haura zuwa kaso 23.6 daga kaso 19.4.
This literally means that on a month-on-month basis, that is between March and April 2022, prices of goods and services have gone up by 5.1%.
A wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra, hukumar kididigar ta bayyana farashin sufuri kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu yayi tashin gwauron zabi. Mafi yawancin masu sana'ar sun ce hauhawar farashin kayayyaki yana karya musu jari.
To ni ne Yajiya Samira, tun da an ka haife ni ni nazo a cikin rayuwa ban taba gani irin wangan mugun karin kaya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bar mu da muke sana'a kudi kadan bai aikin, ko kana kallo ga kudi yanzu abinda 5 million ka san zai maka yanzu she 10 million zai yi, abinda ka san 10 million zai maka yanzu she 20 ma hadda bayan shi. Gwamnati ya ware ido shi ya tausaya ma al'umma, ana jin jiki.
Hadiya Jamila, to yau in ka je ka sai abu, mun sai ma mun je mun sai shinkafa, muna saye wurin shinkafan ma aka ce mana wai an kara, bayan mu mun biya kudi mun kare tun ba mu dauki ba. Yau da ka sai abu kan ka juya minti daya an kara, yanzu ya zama na in ka shiga kasuwa da kudi abinda kake nema ka sai ma kanka, wai waya sai maka kaman sacin ka kai.
Ni ne Alhaji Muhammad Murtala Al-Hassan. Tsakanin wata biyu zuwa uku nan karin da an kai na mota daga nan turo-turo, motar da muke shiga mu je Kumasi, taxi ne, okada ne wanda muke hawa, duka ya hawa bin ya yawa ya wuce hankali, ba mu san yanda zamu yi ba don ba mu taba experience wani abu mai kama da haka ba.
Sarki Umaru Ashiru Dukeni, masanin tattalin arziki, yayi mana sokaci.
Akwai hanya guda biyu da aka sanya da ta zama dalilai da yasa farashin ababa ke haurawa. Na farko, idan kayan da ake amfani da shi wurin sarrafa abinda muke sayi, sai ainihin farashin ababan kuma ta ringa zuwa sama. Wannan ace mai cost push inflation kenan, ko kuwa demand pull kenan, wanda kaga mutane na matukar bukatan wani kaya akan aka shiga farashin wannan ababan nan suna haurawa. Idan ka lura da jawabi wanda shugaban Ghana Stars Car Service yayi, za ga kaman dalili mafi kwakwara shine idan kai nazarin shi sai za ga kaman abin duka farashin dollar ne. Abin da sani ke gaya maka haka shine inflation basket, wanda kayan da ake zubawa cikin basket nan da muke aunawa yau da kullum mu gano yanda farashin ababa ke haurawa. Za ga kaso mafi yawa daga cikin su da yasa farashin ya je sama kaya ne da muke shigowa da shi.
Sama da shekaru 8 kasar Ghana ba ta fuskantar hauhawar farashin kaya kamar wannan shekarar ba. Abdulkarim Yafani, sashen Hausa na Murar Amurka daga Accra, Ghana.